السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام على أتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بياك أيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا غودياغا الله سبحانه وتعالى دي قدر تابنا حدوا أ wannan yammaci na alhamishi a yau muna 28 ga wata na zulqa'ada hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1442 wanda ya dace wa 8 din watan 7 miladiya ta 2021 insha Allah ta'ala zamu darasi na 42 a cikin littafin ahkamul janaiz wa bid'aha bayani akan abin da ya shahi hukumce hukumce na binne mutumin da ya riga ya bar duniya sannan kuma da bayani akan bid'o'in da aka kawo aka kimsa a cikin haka idan ba manta ba muna cikin mas'ala ta 105 wanda muna cikin hadisi na hadisin da malai kawo hadisin al-Barra ibn Azib wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayani akan cewa lalle a lokacin da dan adam ya bar duniya ga irin lokacin da yazo barin duniya ga irin tarkatarkar da zai shiga wanda malam ya kawo wannan hadisi a dalilin bayani akan cewa yajuzul julusu ya halatta a zauna a cikin makwantai a lokacin da ake binne gawa idan aka kammala binne ta kuma sai a yi tsaye amma sabanin abin da yake faruwa a yau wani yana zuwa in ne nemi wuri zauna shikenan ranka ta kaf sai an kare ba abin da zai sai dai an ce fatiha kawai ya shafa bidun istihdar alqalb ba wani halarto da zuciya akan abin da ya kamata yi yana jira kawai wani ya daga murya ya ce fatiha shi ma shafa to ba haka ake ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in yazo zama yake wasu lokuta idan ya zauna aka kammala binne mutumin da za a binne an yaso sai ya tsaye to sauran bayani shine zai zo maliki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal abda almu'mina idza kana fi inqita'in min ad-dunya idan dan adam ya yanke ya bar duniya yanzu ya rabu da duniya ya kare da ita wa iqbalin min al-akhirah yanzu ya huskanci lahira a lokacin da yazo fitar rai mala'iku za su zo su zauna a gaban shi maddal basar kamar da bayani ya riga ya gabata za su zauna a gaban shi iya ganin shi wannan mala'iku kuma masu fararen huskoki za su zo da likafani na aljanna yana kamshi da turare na almiski to wannan mutuma a wannan halin za su mishi tambayoyi idan ya ci wannan tambayo shikenan ya riga ya huta to a cikin hadisin da muke karantawa mun zo daidai inda yake cewa yanzu an amshi ran shi an dora cikin wannan likafanin nan kuma an yi sama da ita yanzu aka yi sama da wannan ran ana zuwa fayaquluna inda yake cewa ma hadhar ruhu tayyib duk inda saman da aka tai sai su ce wannan nagarcacciyar ran wannan kyakkyawar ran na waye mala'iku su tambaya fayaquluna sai mala'iku da suka dauko ran su malakul maut kenan ko sai su ce fulan ibn fulan ai wannan wani dan wani ne za su kiraye shi bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fi dunya za kiraye shi da mafi kyawun sunan shi muhammad ibn abdullah wani dan wani wani dan wani wacce yar wani ahsanul asma idan suka kira shi da wannan suna mafi kyawun suna anan wanda ake nashi a duniya hatta yantahu biha ila sama'id dunya suna tahiyya he sun kai sama ta harko idan suka zo sama ta harko fayastaftihuna lahu sai su nema a bude mishi sai su nema cewa a bude fayuftah lahum sai a bude musu idan aka bude musu fayushayyi'uhu min kulli sama'in muqarribuha yanzu idan suka shiga sama ta harko fayushayyi'uha sai su raka wannan ran kenan ana tahiyya yanzu an tahi da wasu mala'iku daga nan ko mala'ikun da kuma aka ce wa su ma lokacin suka zo amsar ranka iya ganin inda ganinka yake tikewa duka su ne ko ba su kare ba yanzu wannan tawagga ta mala'iku halla in suka je sama ta harko aka bude suka ma ran maraba da zawwa alhamdulillah kaza kaza sai halla muqarrabuha wanda suke ɗan ajin tabarakallah a cikin sama ta fari manyan manyan mala'ikun halla sai su yushayyi'uha sai su raka wannan ran sai a tai sama ta biyu yanzu aka tai sama ta biyu aka bude su ma manyan manyan mala'ikun a cikin su sai su raka wannan ran sai a sama ta uku haka sai an kai as-sama'u sabi'a sai an kai sama ta bakwai shine manzo Allah yake cewa fayushayyi'uhu min kulli sama'in muqarrabuha yace ila sama'il lati taliha zuwa ga saman da yake sama da wannan ta biyu sama da ta uku ta hudu ta biyar ta shida hatta yantahi bihi ila sama'is sabi'a har sai an kai sama ta bakwai ana kaiwa sama ta bakwai fa yaqulu Allahu azza wa jalla sai Allah mai girma da buwaya yace wa ma adraka ma illiyun kitabun marqum yanzu wannan ran wanda aka doko za a kai ta a sata a cikin al-illiyun me yake cewa illiyun malaman tafsiri suke cewa al-maratibul aliya fil janna mana wani kololuwan matsayi ne na musamman a cikin gidan aljanna Allah zai ce akai wannan ran wannan wajen kitabun marqum shi wannan illiyun din za a kai wannan ran cikin wani littafi na musamman a rubuta cewa wane dan wane dukkan abin da aka nema a wajen shi gurgurdan hali alherin shi yarin ja sharrin shi kitabul abrari maktubun mafrughun minhu la yazadu fihi aw la yuzadu fihi wala yunqas ma littahi za a je a rubuta a ce wane dan wane ga irin aikin da yake kaza 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 ai ta godiya sai Allah yake cewa yashhaduhul muqarrabun shi wannan littahin da za a rubuta sunayen mutanen kwarai waɗanda suke kai kawo suke ganin wannan takardun da aka yi wannan rubutu al-muqarrabun sune mala'iku makusanta kenan wannan ran yanzu an rubuta ta an kai ta cewa lalle rai ce ta musamman fayuktabu kitabuhu fi illiyin sai a kai a rubuta littahin shi kenan aikin da ya aikata gaba ɗaya sai a je a kofe shi a cikin wannan littahin al-illiyin kenan a rubuta littahin shi a wannan wuri summa yuqalu sai a ce a'iduhu ila al-ard a maido ran kuma ƙasa yanzu ba an kai ta ba an daraja ta ta an kimanta ta an rubuta komai da komai sai sai a ce amido ta idan ka maido ta ila al-ard mazalla yake cewa kana yuqalu za a ce a'iduhu ila al-ard kana Allah zai umurni akan a maido wannan ran ƙasa yanzu aka maido ta ƙasa Allah sai ya ce fa inni wa'adtuhum anni minha khalaqtuhum Allah ce na musu alƙawalin cewa ƙasan nan daga ita na halicce su daga ita aka halicci annabi Adam alayhi salatu wasalam yace wa tu'adu ruhuhu fi jasadihi yanzu daga an kawo ran sai a maida ta a jikin wannan mutumin da ya mutu sai a maida mashi ran shi fa tu'adu sai a maida wannan ran kenan a jikin wannan mutumin afwan da bayan shi yake cewa wa fiha u'iduhum a cikin kasan nan zan maida su kenan daga ita na halicce su kuma cikin ta zan maida su wa minha ukhrijuhum taratan ukhra kuma daga wannan kasar nan Allah ce zan sake huddo su kai kenan ran koda ta tai sama za ta komo a hada ta da mai ita yanzu daga wannan lokacin kuma qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fayuraddu ila al-ard sai a maido wannan ran kasa kenan a maido ta kasa wa tu'adu ruhuhu fi jasadihi a doko wannan ran nashi a maida a gangan jikin shi manzo Allah yake cewa qala fa innahu yasma'u khafqa ni'ali ashabihi idha wallaw anhu a wannan lokacin wannan aikin da ake cewa ka za a je sama ta farko ta biyu ta uku cikin kankanin lokaci za a yi shi a maido ran za a kai matakin da waɗanda suka binne shi idan suka juya suna komawa gida yana jin ƙaran takalmansu za su koma gida yana jin karan takalman su yasma'u khafqani ali ashabihi idza wallaw anhu idan suka juya baya mudbirina suna masu tahiyya fa ya'tihi malakani yanzu daga lokacin komai zai biyo baya sai wasu malaiku biyu su zo mushi su iske shi a cikin kabarin shi shadida shadida lintihar malaiku guda biyu masu tsananin kyara kaga ce an kyari mutum ko a cikin rayuwa a yau ko danka ka kyara abun ba dadi to daga wannan yanayin da Adam zai gane cewa shi ba komai bane ba duk yanda yake ji da matsayi da daukaka da wane ne za su suna da tsananin kyara fayanta hirani sai su kyare shi wa yujli sanihi su doko shi da yana kwanciyar da su kama su ajje shi ya zauna fayaqulani lahu sai su ce mishi mar rabbuka wai ubangijinka fayaqulu sai ce rabbi allah ubangiji na shine allah fayaqulani lahu sai su sake ce mishi ma dinuka tambaya ta biyu me addininka shi kuma sai ya ba su amsa da cewa diniyal islam addini na shine musulunci tambaya ta uku fayaqulani lahu sai su ce mishi ma hadha ar-rajul alladhi bu'itha fiku mi zaka ce akan wannan mutumin da aka aiko a cikin ku fa yaqulu sai ce huwa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ce manzon Allah ne manzo ne Allah ya turo zuwa gare mu sannan su ƙara ce mushi fa yaqulani lahu su ce mushi wa ma amaluka miye aikinka mi zaka ce miye aikinka a cikin duniya bautan Allah ko kuma hidindimu da kai kawo kasuwanci wane ne wannan su ne ka sa a gaba ko kuma miye aikinka fa yaqulu sai ce qara'tu kitaballahi na karanta littafin Allah alqur'ani fa amantu bihi kuma nayi imani da shi wa saddaqtu na gaskanta fayantahiruhu fa yaqul man rabbuka sai su sake yi mushi wata kyara su ce wai ubangijinka wanda duka saboda a gane an tseke imani gare shi imanin kirki ko kuma aka kyare shi kawai rudewa zai duk mutumin da bai da guzuni imani daga an mushi wannan kyara shi ke ya gama rudewa sai su kyare shi su ce mushi man rabbuka ma dinuka man nabiyuka wannan su kuma tare za a jero su yanzu can ba ba da amsa su a hankali daidai ba yanzu sai a jero a ce waye ubangijinka me addininka waye annabinka manzo Allah yake cewa wahiya akhiru fitnatin tu'radu 'ala almu'min wannan ita ce fitina ta ƙarshe da ake bujurowa mai imani can ya bada amsa yanzu kuma za a hada mushi su a lokaci guda a ce wane ne ubangijinka me addininka waye annabinka fa yaqulu sai wannan mai imani sai ya ce manzo Allah yake cewa fadhalika hina yaqulu Allahu 'azza wa jalla wannan tambayar da za a mushi ta hadawan gaba daya ita ce inda Allah yake cewa a cikin suratu Ibrahim yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha yusabbitu Allahu alladhina amanu Allah shi yake tabbatar da masu imani bil qawli thabiti da fada tabbatacciya shine yace rabbi allah dini alislam nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan shine alqawlu thabitu fil hayati dunya wa fil akhirah daga lokacin da ya bada wannan amsan to shikenan ya riga ya huta Allah ya ce wayudhillu allah azzalimin su kuma azzalimai Allah sai batar da su gashi nan anan duniya Allah yana iya ce a rabbi allah yace nabi muhammad sallallahu amma aike shi ba aike bane mai kyau mi za a yi kaga daga siyakin ayan ma kana fahimtar la Allah ya zauna a cikin mutanen da suna cewa la ilaha illallah suna cewa nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallama la Allah shi ma yana hadi to amma yana cike da kusakurai yana cike da datti yana cike da dauda Allah ce fayudhillu Allahu zalimin Allah sai ya batar da su ya kasa ba su daman ba da amsa to kaga aya akwai gugurmaya Allah rahmanahu asiri فيقول سيوان نم إيماني سيتي ربي الله ودينيا الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم سي أبان أمسن توا أبنجي ناشيني ألا الديني نا مسلمتي النبي نا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا سلام فينادي مناد في السماء daga bada wannan amsan da zai ta karshe sai wani mai shela wani mai kira sai yayi kira a sama wani kira za a ji daga sama wannan kiran me yake cewa an sadaqa abdi bawana yayi gaskiya bawana yayi gaskiya sai ayi umurnin fafrishuhu min aljanna kuma shunhuda daga cikin shunhudu irin na ginin aljanna yana ina yana cikin kabarin shi an bada umurni a mishi shunhuda irin shunhuda ya aljanna a cikin kabarin shi wa albisuhu min aljanna ku sanya mishi tuhahi irin na yan aljanna sannan kuma waftahu lahu baban ila aljanna ku buda mishi wata kofa har gidan aljanna bana zai rika samu daga ni'imar da take cikin gidan aljanna daga cikin kabarin shi qala muzalla sallallahu alaihi wasallam yake cewa fayatihi sai ya zo mishi wannan mutuma min ruhiha nan abin da yake cikin gidan aljanna na rayuwa wa tibiha da dadin rayuwar da yake ciki wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarihi kuma za a buda mishi kabarin shi iya ganin shi kai anan kake ga an sa shi ramin da bai wuce wannan tabul din ba a shi yanzu idan ya bada waɗannan amsoshin Allah zai bude mishi kabarin shi maddal basar iya inda yake gani ba magana kare ɗaya ko kare goma ko ilo ɗaya ko ilo biyu bane a maddal basar iya inda yake gani a dalilin aikin da ya aikata a gidan duniya Allah taimake mu wa aikata ayyuka mana garta to wannan bawa idan ka buda mishi kabarin shi kuma akwai mutanen da suka yi inkarin irin ni'imar da take cikin kabari suka bace me yasa suka bace sun yi amfani da hankalinsu ba su yi amfani ba da dalilin da Allah ya ambata da hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai suka inkari da me suka yi suka auna abun da kwakwalwarsu su ce za a ce an bude kabari maddal basar tare da cewa ga inda ya shiga ya kai karaya a cikin cikin mahaifiyarka ta ina abinci yake zo maka dan adam a cikin saboda marahil na rayuwa daban-daban kowanne shi daban da wani kai yanzu abin da ka sani marhala ce daga cikin marahil na duniya ka sani inda aka aiho ka rayu shi ma daga rayuwar ma daga lokacin da ka fara tunani fara zo maka da hankali abin da kai a lokacin shekara 1 shekara 2 sai dai wani ya baka labari ba kai zaka bada labari ba a duniyar ma fa to ya akai a cikin cikin mahaifiyarka baka sani ba yanzu rayuwar da za a yi ta barzahu daban rayuwa hudu da adam zai yi rayuwa ta farko rayuwarka a cikin cikin mahaifiyarka rayuwa ta biyu in ka fado duniya kuma rayuwar da kake a cikin mahaifiyarka ya sha bamban da rayuwar duniya kowace salanta daban sannan rayuwa ta uku da zaka yi rayuwa barzakhiya rayuwar barzakhu in ka mutu a cikin kabarinka sannan rayuwa ta ƙarshe ita ce ta ranar lahira to waɗannan rayuwar guda hudu ba ɗaya da yake kama da ɗaya kowanne daban-daban yake dan haka abinda ka sani wa ma'utitum min al-ilmi illa qalila to in aka buda ma wannan mutumin maddal basar wa yatihi zai zo mishi min rihiha wa tibiha wa yufsah lahu fi qabrihi madda basarihi qala wa yatihi zai zo mishi a wata riwaya aka ce kuma yumathalu lahu za a zo a mishi za a kawo mishi wani mutum rajulun wani mutum hasanul wajhi wani mutum mai kyau mai kyakkyawan huska zai zo ya same shi a cikin kabari hasanu siyab iya da kaya masu kyau tagibur rih iya kamshi fa yaqulu sai wannan mai imani sai ya ce fa yaqulu shi wannan shi ai mutumin da yazo kin sai ya ce abshir billazi yasurruk ina baka albishirin abin da zai haranta maka rai abshir albishiri na shine ina baka bishara biridwanin minallah yarda daga wajen Allah ka same ta wa jannatin fiha na'imun muqim sannan kuma ga gidan aljanna akwai ni'ima wanda yake mara yankewa a cikin ta hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad wannan shine ranar da ake maka alƙawali ana lahira za ta kiyama za ta zo zaka mutu za a yi wane ne an ka mutu kabarin ka zai zama kaza yanzu ga shi kankat ka gani ga da idan ka hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad fa yaqulu lahu sai ya ce mushi wa anta fa basharaka Allahu bi khairin ka kai Allah maka albarka kamar ka ce Allah ma albarka Allah maka bishara da alheri man anta sai ya ce wane ne kai kuma kenan mutumin mai imani ne zai ke tambayan wannan mutumin da yazo mai kyakkyawan huska mai kyawun kaya mai kamshi yace fa wajhukal wajhu yaji'u bil khair, huskanka huska ne na alamar alheri, huska ne wanda yake nuna bishara da alheri. Fa yaqulu, sai yace mushi ana amaluka salih, ni ne aikinka na gari, salla da azumi da zakka da qiyamul lil da karatun qur'ani da duk wani alheri da kai su ne Allah zai rikida sai yi su a matsayin mutum. Aikinka ne kawai, ana amaluka salih. Yace fa wallahi ma alimtuka illa kunta sari'an fi ta'ati Allah, sai wannan aikin nashi wanda mutumin nan da yazo sai ce wallahi ban san ka ba, face kai mutun ne wanda kake mai gaugawan aikata alheri da'a ga Allah, bati'an fi ma'siyati Allah, kana jam jiki kana jam baya game da abin da ya shafi saba ma Allah subhanahu wataala. Dan haka ni dai ba abin da zan ce maka, fajazakallahu khairan, Allah saka maka da alheri. Aikin nashi nake wannan haka, saboda shi mutumin ya zama sababin da za su more a tare ila an har zuwa lokacin da ya risa Allahu al-ardu wa man alaiha, har zuwa tashin kiyama. Summa yuftahu lahu babun, sai a buɗa mishi ta kofa min aljanna, daga aljanna, wa babun min an-nar, kuma a buɗa mishi ta kofa daga gehe ita kuma ta gidan wuta. Fa yuqalu, sai a ce mishi hadha manziluka law asaita Allah, ga masabkinka na inda ka saba ma Allah. A nuna mishi wannan kofa ta wutar jahannama. Abdalaka Allahu bihi hadha, Allah ya masanya maka shi, an rihe wannan, yanzu ga wanda aka buɗa maka ita ce kofar gidan aljanna. Fa idza ra'a ma fil jannati, in ya tsaga kai ya kalli abin da ke cikin gidan aljanna, sai ya ce rabbi ajjil qiyamas sa'a, ya ubangiji ka gaggauta ta da kiyama, a tahiyyan su yanzu ma ba matsala. Yana an ya kalli abin da yake ciki da kayan moran da yake ciki, ce rabbi ya Allah ajjilis qiyama, ajjil qiyamas sa'a, ya Allah ka gaggauta da kiyama. Kai ma arji'u ila ahli wa mali, fayuqalu lahu, yace a gaggauta da kiyama, kar in koma zuwa ga iyaliyan da na bari a baya da dukiya ta da na bari a baya, kan ma ji a samu matsala. Ya ce mishi yi hakuri, ka nutsu, ba abin da zai faru, wannan gidanka ne, kuma lokaci kawai ake jiran tashin kiyama. To Allah taimake mu da wannan kasan na farko. Sai kaso na biyu, qala manzalla ke cewa wa innal abdal kafir wa fi riwayatin al fajir, bawa kafiri butulu, wanda ya butulce wa ni'imomin Allah, fajiri mutumin da yake fujur, kareraki, zalimci, duk wani aiki da ka sani na banza, idza kana fi inqita'in min ad-dunya, in yazo barin duniya, wa iqbalin min al-akhirah, yanzu zai fuskanci lahira, nazala ilayhi min as-sama'i mala'ikatun ghilazun shidad, za su sabko daga sama wasu mala'iku, ghilazun masu kaushin hali, shidadun masu karfi, sudul wujuh, mala'ikun nan baƙaƙen huskoki gare su gaba ɗayan su, sabanin wancan na fari, ma'ahum al-musuh, tare da su akwai al-musuh, shine kamar me ake kira shi da suna, wani kyalle ko ka ce wani makayi minan nari daga wutar jahannama, mana wani bangale ne daga cikin bangaren wutar jahannama, wani abu mai wari mai datti. Fayajlisuna minhu maddal basar, suna zawwa sai su zauna a gaban wannan mutumin iya ganin shi. Summa yaji'u malakul maut, yan sai mala'ikan da Allah ya wakilta mashi amsar ran bayi, shi kuma idan ya zo, hatta yajlisa inda ra'asihi, zai zo ya zauna daidai kan wannan mutumin kahurin nan fajiri. Fayaqulu, sai ya ce ayyatuhan nafsul khabitha, ya ke wannan ran ƙazamtacciya, ukhruji ila sakhatin min Allah wa ghadab, ki huta zuwa ga hushin Allah da fusata na Ubangiji. Allah yana fusata da ke, kuma Allah yana hushi da ke. Kala mazala ke cewa fatafarraqa fi jasadihi, wannan ran daga lokacin da ta ji wannan magana sai ta rarrabu a cikin jikin wannan mutumin, ya zamanto ta kama sasanni daban-daban, kenan sai ta rarraba. Fayantazi'uha, sai wannan malakul maut din sai ya kama ran sai ya fizge ta, yake cewa fayantazi'uha kama yantazi'u as-sufudu al-kathira ash-sha'b, kamar yanda ake fizge, ake kira shi da suna fatsa, ko kuma kace irin abin da yake da baki da yawa, kamar ka dauko misali wata kugiya haka ka caka cikin nama kuma ka fizge ta ba tare da kaga za ta biyo da abubuwa da yawa za ta ciccire wasu abubuwa da sauransu to wannan haka zai ja wannan ran ya fizge ta kamar yadda ake fizge fatsa ko kuma ka ce wani karhi to idan ka ce as-sufud kamar karahunan da ake soka nama a jikin su kenan yanda ake fizge haka zai fizge wannan ran alka aiwa am yawa kamar kibiya mai baki ba kai in ta shiga aka ce a huddo ta hallo sai ta yi wani rauni sabo ta cire wata jijiyoyi hallo ba sai ta sake wani banna yawa mai hakura ba sosai wannan shi ake cewa as-sufud al-kathiru shu'ab wanda yake da baki da yawa suke cewa minas sufil mablul yanda ake za a jayo shi daga jikin abduga ko kuma ka ce gashin dabba idan ka sa shi a fusga to haka shi ma za a fusgo wannan ran tashi dalilin fusga wannan fatu qatta'u ma'aha al-uruq wal-'asab ana fusgewa sai da yawa daga cikin jijiyoyin wannan mutumin sai su ciccire saboda ƙarhi ne wanda iya da baki da yawa ana fusgewa zai fusgo da abubuwa da yawa wajen huddaren shi kenan shi ne Allah yake cewa wan-nazi'ati gharqa Allah yana rantsuwa da mala'ikun da suke fizge ran kahuri fizgewa idan ka zo babu shi wancan ma'ana lallashin shi ba ana abshir albushrinka la takhaf wala tahzan kakkai bakin ciki kakka samu damuwa a cikin haka za a huddara shi kuma na kawai fizgewa za a yi ko ba kowa bai ja mashi ya jama kanshi Allah kiyaye Allah samu hikarin zukatanmu fatuqatta'u minha al-uruq wal-'asab kenan wasu jijiyoyi da wasu gabbai za su yi rauni gaba daya yake cewa fa yal'anuhu kullu malakin baina sama'i wal ard duk wani mala'ikan da ke tsakanin sama ta farko da ƙasa sai ya tsine ma wannan ran albarka sai ya tsine mata albarka wa kullu malakin fis sama da dukkan mala'ikun Allah suke cikin sammai guda bakwai ɗin nan gaba daya sai sun tsine ma mai wannan ran sannan wa tughlaqu abwabu sama'i ana zuwa ƙofofin sama sai tsarhi Allah yake cewa wala tuftah lahum abwabu sama'i ba a bude musu ƙofofin sama ba za a bude ba ranar ya shiga laysa min ahli babin babu wasu ma'abuta ƙofa daga cikin ƙofofin sama illa wa hum yad'una Allah face suna roƙon Allah Allah tu'raja ruhuhu min qibalihim ya Allah kar a zo da wannan ran daga bangaren mu daga kofar mu kar a kamala shi fa ya'khudhuha wannan mala'ika malakul maut in ya dauki wannan ran fa idza akhadhaha in ya dauke ta wa lam yad'uha fi yadihi tarfata aynin wannan mala'ikun za su dauki ran in ya kare yana fizgiran kawai a saman wannan Allah nan ko kuma ka ce la makira shi rasulullahi likafani na wuta a sama kawai zai dora ba sa bar mushi wannan ran daidai da kibta wa ido hatta ya ja'aluha fi tilka sumu' sai sun sa ta a jikin wannan kyallen mai wari wa yukhraju minha sai a fitar da wannan ran an huto da ita yace ka antani rihi jifatin wujidat ala wajhil ard warinta yahi warin antan yahi warin duk wata gawa da ka sani ta wata dabba babu wata gawa ta wani dabba a ban kasa da take da warin ran kafuri ko fajiri a lokacin da yake rayuwa yana ga haƙin kowa yana ga haƙin Allah abubuwa suna zo mishi na duniyar da ya ga dama sai ya rika taka inda ya ga dama yana ga Allah ma ba yanda zai yi da shi ana cikin haka kwatsam sai mutuwa ta dauke shi yana da awar hurriya yana da awar yanci yana da awar liberté shi yake da yancin wane ne rayuwar shi zai yi ta lokacin da malakul maut ya zo ina yancin ka yake kai kinna ba kai ka samar da kanka ba haka ka tsinci kanka zaman lahiyarka shine ka bi dokar ubangijin da ya halice ka baka lahiya to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan ran daga nan kuma me za su yi fayas'aduna biha sai su yi sama da ita fala yamuruna biha ala mala'in minal mala'ikati illa qalu ma hadha ar-ruhul khabith in suka dauke ta daga nan kan su tai sama ta harko duk inda suka bi suka samu wani gungun mala'iku sai su rika cewa wannan kazamtacciyar ran kuma tawace ce sai an tambaye wanda suka dauke da ran su kuma su fayaquluna su ce fulanu ibn fulan wani dan wani ne ko kuma wacce ir wani bi aqbahi asma'ihi allati kana yusamma biha fi dunya da mafi munin sunan shi da ake kiran shi a duniya idan iya da wani suna irin da ɗan duniya ana ce mai wani tufa ko wane ne to da wannan sunan za a kira shi sosai saboda shi yana ganin ya kasaita sunan da baban shi ma ya sa mushi yana ga duk ba daidai bane ba an zo an sa mai wani suna Ibrahim ko Muhammad ko na makamancin wannan ashe na son suna irin da ɗan duniya to da wannan sunan za su kira shi bi aqbahi asma'ihi allati kana yusamma biha fi dunya hatta yantahi bihi ila as-sama'i aw yantahi bihi ila as-sama'i ad-dunya sai an kai sama ta farko da shi fa yustaftahu lahu sai an nema a bude mushi fala yuftahu lahu su ce ina wa irin wannan ran ba a sayuta nan thumma qara'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce la tuftahu lahum abwabus sama'i Allah ya ce irin wadannan ran ba a bude musu kofar sama kuma bayani na biyu wala yadkhuluna aljanna ba sa shiga aljanna hatta yalijal jamal fi sammil khiyam har sai ran da raƙumi ya wuce daga kofa allura biye ka sayo dan hudan nan da kyar zaka sa zare a ce raƙumi ya zo ya bi tana ya bi har kiyama ta shi ba zai bi ba kamar da Bahaushe yake cewa sai ran da tulu ya kaho ko kaga ai bai ba yawa to shine walayu har abada ba zai shiga aljanna ba sannan kuma in ba zai shiga aljanna ba har sai ran da raqumi ya wuce daga kofar allura shi ko ba wuce ba zai kenan wannan mutumin ba shi ba gidan aljanna fa yaqulu Allahu azza wa jalla sai Allah mai girma da buwaye ce uktubu kitabahu aw aywa kitabahu fi sijil ku rubuta sunan wannan mutumin a cikin kumci bi ma'ana ku rubuta shi a cikin wadanda za a umtata ma wanda ba su samu wani rahama na Allah subhanahu wataala fil ardi sufla kasa za a kumura ita sai an kai ta kasa na bakwai a kaskance can za a kai a rubuta ta wane dan wane kaza 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 ga aikin da yake summa yuqalu sannan sai a ce a'idu abdiya ila al ardi ku maida ran shi zuwa kasa inda aka binne shi kuje ku samu shi ran shi fa inni wa'adtuhum na musu alqawlin anni ni lalle inji Allah minha khalaqtuhum daga ciki na halice su ita kasa wa fiha u'iduhum a ciki zan maida su wa minha ukhrijuhum taratan ukhra kuma daga cikin kasa zan huddo su wani karo na daban fa tuqra'u ruhuhu yanzu wannan ran nashi idan ka rubuta shi daga sama an rubuta shi a can kasa yanzu tana sama an kibude mata sama ya za a yi fa tuqra'u ruhuhu sai a wurgura urugo ta zai babu zance a karrama a zo a babu zance karramawa burgo ta za a yi minas sama'i tun daga sama farhan wurgawa ko wurgi za a yi da ita kamar wani kayan banza ko wurga shi za a yi yanzu wannan ran idan ka wurgo ta hatta taqa fi jasadihi sai ta zo ta shiga cikin gangan jikin shi a cikin kabarin shi summa qara sai manzo Allah ke karantawa wa man yushrik billahi duk wanda fa yake shirka ga Allah fa ka annama kharra minas sama'i kamar ya fado daga sama ne fa takhtafuhu at-tayru ko tsuntsuwa ta warce shi ko tsuntsu ko wani tuje ya warce shi aw tahwi bihi ar-rih ko kuma iska ya tahira shi fi makanin sahiq wani wuri wanda yake mai nisa to haka za a wurguran nan tashi fatu adu ruhuhu fi jasadihi sai wannan ran ta komo ta kwada cikin kabarin shi ta shiga cikin jikin shi qala fa innahu la yasma'u khafqan ali ashabihi idha wallaw anhu wannan abin duka za a yi shi kai kuna kammala kuna juyawa za a mido wannan ran wannan ran za ta komo ta shiga jikin shi bayan an wurga ta in ta zo ta shiga cikin jikin wannan mutuma yana jin karan takalman ku da kuka binne shi kun juya wa yatihi malakani shadida al-intihar malaiku guda biyu masu tsananin kyara su zo mishi fayantaharanihi sai su kyare shi wa yujlisanihi su zaunar da shi fayaqulani lahu su ce mishi man rabbuka waye ubangijinka fayaqulu sai ce ha hin wannan kalmar kawai zai mimita ha hin mal yace hiya kalimatun tuqalu fi ad-dahk wa fil iba wa fil ib'ad wa qad tuqalu lit-tawbih wa huwa aliqun bi ma'na al-hadith wallahu a'lam kaman hahin kaman yace yayi ƙara yayi ƙara kuma ce la ajili ce ba sani ba
sani
eh sani ba bi sani ba waye ubangijin shi yayi rayuwar wannan kaf yayi shekara 30 40 50 60 70 a duniya bai san ubangijin shi ba bar mal Allah yana da awancewa kamar komai ma shi samar da kai shi kawai dabi'a ce na cir ne yanayi ne kawai sai ce bai sani ba la adri yace bai sani ba sai yace ba haka nan bayan yace bai sani ba sai su ce mishi kuma fa yaqulani lahu ma dinuka mai addininka fa yaqulu sai yace hahin hahin la adri sai rika ina na ha bai sani ba bai sani ba su ƙara ce mishi fa yaqulani lahu fa ma taqulu fi hadha ar-rajuli alladhi bu'itha fiikum to kai mi zaka faɗa game da wannan mutumin da aka turo zuwa gare ku wai ho wannan mutumin saboda tsabagen tsiyata fala yahtadi lismihi ba zai iya shiryuwa zuwa ga ya ambata sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba fayuqalu sai a ce fayaqul zai ce a fayuqalu sai a ce mishi Muhammadun ko dai Muhammad ne fayaqulu hahin hahin la adri sai ce ban sani ba bai hudi sai ce sami'tu an-nasa yaquluna zaka eh naji mutane suna faɗin haka la hawla wala quwwata illa billah yanzu duk abin da ya dadin da ya ji da abu duk irin abubuwan da ya rayuwa dukkan sun tada tutar babu kamar bai ba kuma wannan karamin misali ne wanda kai da kanka ka tuna wani dadi da kaji duk yanda kai zuwa ga wannan dadin tuna shi a yanzu me ya saura a cikin shi banda ambato sai ambatan kawai ka ce a lokaci kaza in abinci ne in menene in ma menene dai ya riga ya wuce ya wuce to yanzu rayuwar ce gaba ɗayanta ta riga ta wuce dosiyar wannan an nade shi an rishi an aje shi a gehe kuma ka kinga kana in wahala ce ka sha haka sai riga ce kai wata shekara mun sha wahala yanzu ba abin da ya saura a cikin wahalar nan banda labarin da zaka bada wai zo na kana rayuwa Allah kiyaye kan rayuwa ta rude mu to wannan mutumin zai ce ya ji mutane suna cewa wai suna cewa haka daga shi ma ji ne ana hadi qala fayuqalu sai su ce musu la da rai ta baka sani ba wala talauta baka karanta ba fayunadi munadin minas sama'i sai wani mai kiraye kira daga sama irin da wancan da aka kira shi ne alheri shi kuma wanda aka kira sai a ce kazaba ƙarya yake wannan mutumin fafrishu lahu minan nar kuma shi shuhuda irin ta yan wuta waftahu lahu baban ila nar ku bude mushi kofa daga cikin kabarin shi hawu ta jahannama fayatihi min harriha wa sumumiha sannan kuma zai rika zo mushi zahir ranan zahin gutar jahannama sannan kuma wa sumumiha sannan kuma zai rika zo ma wannan mutumin iskan wutar jahannama arrihul har iska mai zahin wutar jahannama wa yudayyaqu alayhi qabru za a kumta ta mushi kabarin a matse shi akan matsayin da dama a matse yake za a matse kabarin hatta takhtalifa fihi adla'uhu har sai hakarkarin shi sun saba da juna haka za a matse shi sai hakarkarin me ake kira hakarkarin dama sun shige cikin nahagu sun shige cikin na dama haka za a mushi wa yatihi zai zo mushi wa fi riwayatin wa yumassalu lahu za a zo mushi da rajulun wani mutum qabihul wajhi mai mumunan huska ta tirna qabihu thiyab mai kaya marasa kyawu muntinu rih mai warin iska yana wari fayuqalu fayaqulu sai wannan wanda yazo kin sai ya ce mushi abshir billadhi yasu'uk albushirinka da abin da zai murana maka zai bakanta maka rai hadha yawmuka alladhi kunta tusu wannan ita ce ranar da ake ta maka alƙawari a gidan duniya ku bi Allah kakkui kaza kubar kaza kakkui kaza kubar kaza yanzu wannan ita ce ranar fa yaqulu sai ya ce mushi man anta wa anta fa basharaka Allahu bi sharri kai kuma kawai abinda Allah kaka dan ka bar albashiri akan sharri ne man anta wai wane ne kai kina shi mutumin na banza zai rika tambaya fa wajhuka alwajhu yaji'u bi sharri daga ganin huskarka huska ce wanda take bayani akan sharri mana bakka dauki da wani labari na alheri haka zai ce mushi fa yaqulu sai ya ce ana amalukal khabith ai ni ne muhuna aikinka wannan ayyukan da ka aikata marasa kyau a duniya kana ta watayawa kana ta fantamawa ni ne wannan aikin naka na banza fa wallahi ina maka rantsuwa da Allah shi aikin ko zai ce ma alimtu illa ba abinda na sani akan ka in ba kunta bati'an an ta'atillahi kai mutun ne mai nawa da rishin son bauta ma Allah sari'an ila ma'siyatillah in aka ce sa'a ma Allah kune gaba gaba bukwa kasa a guyuwa in je saban Allah ne to wannan ba kasawa bati'an bati shine jinkiri da nawa yace fa jazakallahu sharran Allah ya sakanta maka da sharri kar Allah ya sakanta maka da alheri summa sannan baka nan kuma yuqayyadu lahu a'ma asammu abkamu fi yadihi mirzabatun bayan haka nan kuma yanzu bayan an bashi labarin cewa ga matsayinka kuma Allah ya sakanta maka da sharri summa yuqayyad lahu a'ma sannan kuma Allah zai tada wannan mutumin sai makaftar da shi gaba daya a'ma asam kurma abkam bebe ba a magana baya iya magana baya iya ji kuma baya gani yanzu fi yadihi a hannun wannan mutumin akwai wata guduma ga matsayin da Allah zai mishi sannan baka na ga aikin shi nan wanda shine aiki na banza yanzu bayan haka sai Allah ya kawo ya sakhara wani makaho bebe baya ji baya gani shi kuma zai zo na uku su kenan shi kuma zai zo da wata guduma wannan guduma da zai zo da ita manzo Allah yake cewa lau duriba biha jabalun kana turaba in aka dauki wannan makamin aka bigi dutse sai ya zama kasa turbaya zai zama dutse amin fayadribuhu sayya darbatan sayya ma wannan mutumin fajiri ko kafuri wani bugu darbatan bugu ne guda ɗaya zai me hatta yasira biha turaba sai ya zama kasa in ya bige shi sai ya zama kasa kuma Allah ya sake rakkaba halittar shi summa yu'iduhu Allah kama kana Allah ya sake maida mutumin nan kuma kamar yanda yake fayadribuhu darbatan ukhra sai ya mushi wani bugu kuma karo na daban sannan kuma fayusbihu fayasi'u sayhatan zai yi wani kara yasma'uhu kullu shay'in illa thaqalain komi sai ya ji wannan karan in banda athaqalain mutum da aljanna su kadai ne ba sa ji wannan karan da zai amma duk wata halitta Allah a ban kasa sai ta ji wannan karan da zai summa yuftahu lahu babu ila minan nar sai a buda mishi wata kofa zuwa gidan wuta yumahadu min furushin nar za a mishi tanadi da gabatarwa na shunhudu irin na wutar jahannama fayaqulu sai ya ce rabbi ya ubangiji la tuqimu sa'a Allah karkata da kiyama wannan bala'in da ya gani a yanzu kenan kafin a kai zuwa ga tashin kiyama kuma a haka zai ci gaba wannan hadisi manzo Allah ya hade shi ya yi shi a cikin makwantayi yana zaune kafin a gama binne wani manzo Allah ya bada wannan labarin to wannan yana mana nuni akan cewa dan adam kamar karka dauki rayuwa nan da fadi la siyama mu a yanzu irin lokacin da muke muayana muke mushahada lokaci ne na al-mautul fujai bi ma'ana mutuwar da ba zato ba tsammani kana ma'ana منذ قليل ثم توفاه الله dazu muna tare da shi ko yanzu ko bari in hau in je in dawo ba zai dawo ba zan yi bulaguro in tai wuri kaza zan je in dawo zamu ci gaba da haraka kaza ba zai dawo bari in hau moto in tai wani ba ruwanta da cikin gari ne ko daji ne kana bulaguro ko kana dan zaman gari in a ina lokacin ta in yi kauta hiya zata to wannan iya daga cikin asbabu sa'a alamatu sa'a alamomin tashin kiyama manzo Allah yake bada labari akwai almutul fujai mutuwa ta kwatsam kawai kaga kawai yanzu a yi sallar isha aka watse kawai an jima ce maka ya mutu saboda tsabagen dimoce wanda zaka yi wani lokaci har ka ji zuciyarka tana wani dardar akan gaskanta labarin zaka dan adam ya ma kan shiga ta in baka ma kanka gata ba wani zai maka gata talauci bai saka fanda da Allah subhanahu wataala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ai wata biyu a huruta a gidan shi ya hika ba amma magana amma kuma yaran kuma ya bauta wa Allah kuma Allah ya yarda shi sahabban da ya rayu da su haka duk yanda yanayin da Allah ya yi ka ka tsaya ka ajiye hankalin ka bauta wa Allah shi bauta Allah ita ce gaya kamar ita ce abin da ake manuwa ta ƙarshe in bauta wa Allah Allah ya yarda da ni wannan shine manuwa amma wallahi duk idan ya zamanto zamu yarda duniya ta rude mu sab ka daga wannan manuwan mu shiga wani abu daban to gaskiya akwai matsala ba na wasa ba a lokacin da adam ya mutu tsakanin shi da Allah akwai matsala to wannan matsalar kuma ba wanda ya isa gyara ta babu wanda ya isa gyara ta gyara kawai a yanzu da muke ciki lokacin da Allah ya ba mu mu yi kokari ya zamanto alaka tsakanin mu da Allah alaka ce kyakkyawa kowa tambaye kanshi idan da zan mutu yanzu zaman da nake anan alaka ta tsakanina da Allah ya take idan ina kyauta zato to in ƙara ƙaimi akan aikin da nake aikata na alheri idan ina shakka ina dardar na san abun ba kyau to wallahi in saukin gyara saboda wannan shine daman da dan adam yake da daman da a hada duniya kaf da dukiyanta da mulkinta da cigabanta da warerinta ba su isa su baka segon ɗaya ba na rayuwa kaga mutun ya kai mutun dan ajin tubarkalla a cikin al'umma mai matsayi madaukaki mutuwa idan ta zo babu wanda ya isa ya dakatar da ita falawla idza balagatul hulqum wa antum hina izin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun in ta zo kawai tahiya zaka to wannan shine irin wa'azin da manzon Allah yake yi wasu lokuta a makwantai saboda ya tunawa mutane ga wani daga cikin wanda tare da shi ake rayuwa amma yanzu gashi ina za a sashi to yanzu bayan an kare binne wannan manzon Allah kuma sai ya tashi in ya tashi kuma a lokacin sai ya ce ud'u li akhikum at-tathbita ku roka wa dan uwanku tambayoyin da za a mishi yanzu Allah ya bashi ikon amsa wannan shine addu'ar da ake yi mutumin da ya mutu eh shine tambayin da ake za a mishi ku roka mishi Allah ya sauƙaƙe mishi Allah ya sanya shi daga cikin waɗanda in aka tambaye su za su iya bada amsa to amma anan muna zaluntan kawunan mu na farko abubuwan da ake yi wannan makaranta na ya abdullahi ya amatallah wannan hadisin da yazo da shi hadisi ne mai rauni bimana hadisi ne ma wanda yake aslan ba a kan hujja da shi sannan kuma ga abin da ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi in aka ƙare binnewa in yana zaune zai tashi in kuma dama tsaye ke halas ba zama ake ba sai ya ce mutane ku roƙa wa dan uwanku ku roƙa ma dan uwanku tabbatuwa Allah tabbatar da shi manzon Allah daga hannu ya addu'a shi kai ka daga hannu kai taka shi ya daga ya tashi ni in daga in yi tawa in na ƙare in tahiyya ta in ka ƙare ka tahiyyar ka haka ake yi amma tashiyya mafi yawa ba addu'an bane ake dama yanzu an kai matakin da wasu ana zuwa a bakin ƙofa za su tsaya dab ce fatiha kawai sai haka kuma yana harkokin shi an ce fatiha hallo sai haka daga wannan kawai sai yoshi kaga akwai rishin sabke haƙƙin da yake saman kanka na ɗan uwanka kuna rayuwa tare da shi yanzu ya faɗi ya mutu ka tsaya akan kabarin shi ka roƙa mishi Allah Allah ya bashi ikon bada amsar abin da za a tambaye shi wannan ya gagare ka kuma ana kammala wannan sai ayyu a zo Allah gidan gace inda aka ce ku yi addu'a addu'a kuma kowa ya tashi ba ai abin da ya kamata ba an yi wannan kuma an komo kohon gida wai sadaka za a yi to waɗannan abubuwa duka mutum tun yana rayuwa ma kan shi gata in na mutu tun malam iya daga cikin abin da ya fara mana magana akai wasiya kai wasicin ga yanda ya kamata a yi da kai kar ka mutu ka bar wa mutane wannan ai ta jagulaka ai ta aikata ayyukan da kai a lokacin da ahwaj a lokacin da kake tsananin buƙatuwa zuwa ga addu'o'in waɗannan mutanen sai su zo su tada ƙura akan kai su yi gaba kuma yana daga cikin lahinka ka san a garinku haka ake ko ka san a gidanku haka ake kuma kai shiru ka ja bakinka ka kyale a kai bayani in na mutu ga yanda ka rubuta a saman takarda ga yanda za a yi da kai in ka mutu in Allah sa ka mutu inda suke ku sannan kuma takardar kai photocopy ta ka rarraba wasu daga cikin mutanen da kake ga sala alaka da kai Allah taimake mu. Malati akhrajahu Abu Dawud wal Hakim wal Tayalisi wa Ahmad wa wasiyaqu lahu wal Ajuri fi Shari'ati wa rawa an-Nisa'i wa Ibn Majah al qism al awwal minhu ila qawlihi wa ka'anna ala ru'usina at-tayr. Kana Usmanan rawi al hadith al Barra yake cewa mazalla yana mana magana kai ka ce akan mu akwai tsuntsu kamar misali a ce tsuntsu ya sauka a saman kanka kaga ai ba za ka yi motsi ba saboda mi saboda kada tashi to in manzon Allah yana magana sallallahu alaihi wasallam haka sahabbai suke shuru kowa yake ya nutsu yana sauraron shi yace wa huwa riwayatun li abi daud yake ta bi akhsara minhu wa kadha ahmad wa qala al hakim sahihun ala shart al shaykhain wa aqarrahu al zahabi wa huwa kama qala wa sahahu ibn al qayyim fi i'lam al muwaqqi'in ar rabb al alamin wa tahdhib al sunan wa naqala fihi tashihahu an abi nu'aym wa ghayrihi to wannan ita ce mas'ala ta 106 kenan mun karasa hadisin da yake magana akan abin da ya shahi 105 afwan 105 kenan mun karasa hadisin da yake magana akan idan ka shigo makon take nan ga yanda ya kamata ai yanzu gaba ta gaba wa yajuzu ikhrajul mayyit min alqabri an binne mutum kuma sai aka lura cewa an yi wani kuskure a addinance mai girma ana iya bude kabarin a gyara wannan kuskuren da aka yi ko kuma baya halatta wannan shine mas'alan sati mai zuwa insha Allah ta'ala Allah ba mu ikon aiki da abinda muke ji Allah ya shirye da mu ya tira ta zakatan mu akan aikata ayyuka wanda suke managarta Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullah Na'am makon to wannan su a gaba da yake littafin yanzu yana magana akan hukuncin da ya tabbata yanzu akwai babi da zai a gaba wanda su kawai bid'o'in ne saka zai kawo su kuma ya cikin masalihin da zai kawo insha Allah na'am
wannan shi kafiri
na'am
an san kafiri kuma yanzu a duniya an san kafirai
eh
su an san
matsayinsu
an san matsayinsu
inda su mutu haka nan ba
su an san ba su kuma da Allah ba su da rahama
na'am
amma musulmi wanda suke da abun ragewa wanda suke
ayyuka na sabo
sun yi sabo su ma sun yi abu
na'am
shi abu shi aiki mai kyau kuma
su amalu salihan wa akhara sayyi'a eh to shine anan ma a cikin hadisin manzala yake cewa al abdul kafir aw al fajir shi kahul wannan zama zalla ta hiya dace shi kuma fajiri shine mutumin da ya aikata ayyuka na banza ƙarerake abubuwa da Allah ya haramta duka ya aikata su to shi ma yana iya tsintan kanshi a cikin wannan yanayin a cikin rayuwar barzahu aka je kiyama kuma a mushi sakamakon Allah ya ga dama kai shi aljanna kai tsaye in ya ga dama kuma a kai shi gidan wuta a babbaka shi dalilin laihin da yayi ayo so daga ba kuma a ja shi a kai shi gidan aljanna in akwai tauhidi tare da shi na'am
dammatul qabri wannan
na'am na'am
dammatul qabri
eh matsayin qabri
matsayin qabri musulmi kowa ne
manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a lokacin da aka binne Sa'ad ibn Abi Waqqas yake cewa la ilaha illallah yace ku roki Allah ya kare ku daga azabar qabri yace qabri yana matsi hammi imani zai matsi he bude in mai imani ne in kuma kahuri ne an yi matsi ya matsi kina tunda akwai hadisin da manzo yana zaune a makwantai ya dauki wani kara haka yake cakawa ƙasa yana cewa la ilaha illallah ku roki Allah ya kare ku daga azabar kabari kina akwai azaba kuma sannan akwai damma akwai gumza zai ma mutum sai yayi gum tunda Sa'ad ibn Abi Waqqas da aka binne shi manzo Allah yace ya ga kabari ya mai gum tukun he sake shi shi kuma Sa'ad ibn Abi Waqqas al'arshin ubangiji ta girgiza a dalilin mutuwar shi gaskiya akwai aiki a gaban mu Allah taimake mu Sa'ad ibn Mu'az shugaban Aws amin wa iyyakum Allahu akbar